dedin now, hayal edin edin now. Aa gidi dam tadın now, hayal edin tadın now. Taradıram dan 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 dedin dan now, hayal edin edin now. Aa edin dan dan now, hayal edin tadın now. Taradıram dan 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 Whiskey, cola y tequila La 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 Chaves, sicate, amare Hay, tiki, 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 Ame, santa, ele, barbale Hay, tiki, 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 Manga, menge, mukte, pias La 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 Whiskey, cola y tequila La 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 Chaves, sicate, amare Hay, tiki, 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 Ame, santa, ele, barbale Biznis ura me kerao Hajde ne da 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 da